Shugaban PDP Alimadu Sharif ya gwale tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan a taron sulhun ta bangarorin jam'iyyar biyu. Taron da tsohon shugaban kasar ne ya shirya shi da nufin sasanta bangarorin biyu. Hatsaniya ta barke da Karen Sharif da tawagarsa da suka hada da Ahmed Goodluck, Yerima Ngama da Abubakar Gada suka fice daga taron a cibiyar Yar Adua.
I remind the chairman, if we agree on something, you don't come and change it overnight. We don't do things like that. That's why the man lost the chairman of
PDP. Kiri ya shaida mani mala baro cewa matsayinsa na shugaban jam'iyya ya dace a bashi dama yayin magana ko ya jagoranci taron, amma hakan ya gagara. Karshe dai Jonathan ya kafa wani committee da zai ci gaba da laluben sulhun ta yayin jam'iyyar. Jonathan din ne zai jagoranci committee in kuma baya nan tsohon mataimakin shugaban kasa na Mudisambo ya yi rakon kwariya. Abdul Ningi shine sakataren shirye-shirye na committee riko na Ahmed Makarfi.
Ya ce sai an kira shi chairman din jam'iyya. Aka ce a zo wannan wurin ba. Na biyu sai ya yi magana da 'yan jarida. Wannan aka ce ba hana shi ba. Wanda ya kirawo wannan meeting din tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan, meeting din sa ne. Sai yanda ya tsara meeting din, ai Makarfi bai ce komai ba. Ba kira shi caretaker committee chairman ba, kuma bai faɗa ba. To kai Ali Sharif me yasa sai ka ce sai kai wayannan abubuwan? Yace in ba a yi haka ba to shi ba zai saurari meeting ba. Mun yi matukar mamaki, suke yi cene na cene da shi tsohon shugaban kasa yana bashi hakuri kuma yana ki. Amma kuma mutane da yawa sun yi Allah wadai da irin wannan halayya.
A nasu bangaren mukarraban Madu Sharif sun ce taron bashi da wani tasiri. Ga abin da tsohon karamin ministan kuɗi Yerima Ngama ke cewa.
Ga abin kamar ba a fara yin meeting din a yadda aka yadda ba, shine kaga sai suka shiga karamin daki. To da aka shiga karamin daki kuma yayin muka ga dai abin da ya kamar dai ba dan shirya sosai ba. To ka san in ka zo guri kaga kamar ba a shirya sosai ba, kaga ka tafi yanka gida.
Wannan abin da ya bada mamaki a ce Goodluck Jonathan yana wajen taron ne yana magana, aka dinga sa in sa da shi. Wanda dukan ku da kuna karkashin Goodluck din nan ne, me yasa kin faru?
Lokacin da nazo banga an yi sa in sa da Goodluck Jonathan ba.
Tunda dai kun fice kun bar taron nan rawar ku gamsu da yadda yake gudana ba, me kuke jin zai faru gaba?
Shi ba to irin wannan taro da ma kullun kai ra ko a gidan kake ce mu zo mu yi taron shan fura, ai zai mu zo. To wannan kaga kamar an zo an dan sha fura ba sai ka cika cikin ka ba dama ai. In kai lu da ya daya wannan ya lu da ya daya wannan ya rubin lu da ya kaga alhamdulillah akalla dai an taro. Taron shan fura ai yanzu kai kana ba haushe fura kuma a waye bai ya shanta.
Shugaban committee amintattun PDP Wali Jibrin ya nuna amanna jam'iyyar za ta farfado.
Ko ganta yayi nisa kuma sonta yayi yawa, mutane suna santa, shi yasa kaga komai nata. Sai abu kadan sai a dawo a hurata. Amma mu a PDP muke, a PDP muka rayu, a PDP za mu ci gaba, ba maganan koma wata party. Daga wannan PDP sai dai ko ba komai.
Wali Jibrin, na ji an ce kai rayuwarka gaba ɗaya kai alwashin a PDP za ka ci gaba da rayuwa.
Ina so a binne ni tare da PDP, da kati na PDP a ramin PDP, insha Allah.
Tarukan sulhun PDP zuwa yanzu ba su haifar da maslaha ba, da hakan ke nuna shari'ar kotun koli ce ka iya shawo kan takaddamar. Nasiru Adamu, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.